Exclusive at CoralVibes.com.
Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost fire. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost fire. Namika come nagare kasaki sarakuna. Na bakara you ataduka Allah loli. Namika come nagare kasaki sarakuna. Namika rayu ataduka Allah loli. Namika come nagare kasaki sarakuna. Na bakara you ataduka Allah loli. Namika come nagare kasaki sarakuna. Na bakara yu ataduka Allah loli.
Masu cewa bazan yi suna ba.
Holy Ghost fire.
Masu cewa gidan haya zan kare.
Holy Ghost fire.
Masu cewa sanai in mutu wa talauci.
Holy Ghost fire.
Masu cewa ciwon na sai ya kashe ni.
Holy Ghost fire.
Masu cewa alalla ta zan mutu. Zamu samu aiki ba oh.
Holy Ghost fire.
Sute da mu sadai mu mutu wa talauci oh.
Holy Ghost fire.
Oh, we call on the name of Jesus. We are taking over by force. It's Jesus.
Holy Ghost fire.
Holy Ghost fire. Yeah, 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 yeah. Holy Ghost fire.
Holy Ghost fire.
Holy Ghost fire. Yeah, 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 yeah. Holy Ghost fire.
Holy Ghost fire.
Holy Ghost fire. Yeah, 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 yeah.
Madogarana ko ka koma la ba zai taba yi mun ba ko ka neme ni sai dan ka ga Yesu. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire to my enemy. Idan har ba za ku tuba ba, ku nemi naku, ku cire hasada, wuta Allah ta kone ku a yanzu a cikin sunan Yesu. Waɗanda sun ce ba za mu iya ba, to lalle za ku sha kunya, za ku sha kunya.
Suna a raye za su ga daukakai Allah gare ni. Suna numfashi za su ga na gina gidana. Suna a raye za su ga na je America har da London. Suna a raye za su ga albarka Allah ko ta ina. Waɗanda sun ce ba zan kai ba za su shafa kunya. Waɗanda sun ce ba zan ba lallai za su sha kunya. Ubangiji madogara na ne, ai madogara na. Ubangiji madogara na, kunya ai san babu. Holy Ghost fire, fire ya Holy Ghost fire. Waɗanda sun ce ba zan kai ba. Holy Ghost fire, Holy Ghost.
Exclusive at CoralVibes.com.